kanin mutum tsaye ba lafiyar mutum annan ba saboda na yi tunin suniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun ƙaura sun kauce duniya da sauran daɗi yau mu da sun ka bari ga muna cikin garwashi sun ba mu dan mu ga ƙarshen ta ba mu ji daɗi na ba Allah ka haɗa musulmin ka ga matsuwa in ka so da arziki da shi na shirin su ya sha bamban da arziki da shi na shirin su ya sha bamban waɗansu sun yi tuwo sun ka kife da kankan wanka da sun ka tashi miya sun haɗa da gautan kura ɗan cikarin mutu tun da ba ke da na kwamba amma fa wanga tuwa na so bai yi min daɗi ba a sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama ƙeta a sha ruwa da yawa ba a rage ba ƙetar gwiwa ya kuma a sha a rage don na gobe ko wata rana idan kana tafiya san ake kawai waya baya idan kana tafiya san ake kawai baya saboda yara kiya na jiran ka kulban kwana wai don ka san ko yau ta wuce akwai wata rana duk wanda ya rage mu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya rage mu ba ya kyau da wargin karya kabulan bala amalin ba na san shi don na girma duk wanda ya yi magana bai cika ba ta zama karya hankali tafiya sannu-sannu sai dai giwa a hankali tafiya sannu-sannu sai dai giwa da kaga an yi kudu an hada da gonar zuwa a sha ruwa da yawa ba a rage ba ya zama keta a sha ruwa da yawa ba a rage ba ketar gwaiwa ya kuma a sha a rage don na gobe ko wata rana idan kana tafiya san ake kawai waya baya idan kana tafiya san ake kawai baya saboda yara kiya na jiran ka kulban kwana wai don ka san ko yau ta wuce akwai wata rana duk wanda ya rage mu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya rage mu ba ya kyau da wargin karya duk wanda ya magana bai cika ba ta zama karya a hankali tafiya sannu-sannu sai dai giwa a hankali tafiya sannu-sannu sai dai giwa da kaga an yi kudu an hada
sunana Suraya Aminu wanda aka fi sani da Rayya domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka sai ka shiga Play Store sai ka ɗauko manhajar Halidu Hausa TV ko kuma Halidu Films ko kuma Halidu Bus Office kar ka saki a baka labari
jama'a ga wani albishir wannan tasha tamu mai farin jini mai suna Halidu Hausa Movies TV za ta fara kawo muku karatun littafin Hausa a inda muka dage za mu fara da wani littafi mai suna Rana Daya wanda wani saurayi ya auri mata ɗai har guda hudu a rana ɗaya so danganin yadda ya rima ya yi wannan aure sai ku kasance da wannan tasha tamu na Halidu Hausa Movies TV akan YouTube dinmu da kuma Facebook.